sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalma Si Garba muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Litinin 19 ga watan Disamba shekarar 2022. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa hukumomi a jihar Rivers da ke kudu maso kudancin Najeriya sun ce akalla mutum 20 ne suka rasa rayukansu sanadiyar barkewar cutar amai da guda a wasu garuruwa.
Some died while some in the hospital for the outbreak of
Kuma ce ne garurun al'ummomi 10 a karamar hukumar Abi a jihar Tokros River mutane da dama sun mutu.
Yayin da jamhuriyar Niger ta yi bikin cika shekara 64 da samun yancin kai, za ku ji abin da ƴan Niger mazauna Najeriya da masu fafutuka ke cewa. Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Sani Sha'ib Malumfashi zai gabatar kan harin da ƴan bindiga suka kai a yankin Kulmani da aka samu man fetur a tsakanin jihohin Bauchi da Gombe Najeriya. Kazalika muna tafa da labaran wasanni. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. Wani shafi da wani al'amari mai kama da almara game da zaben shugaban kasar Amurka na shekara ta 2020 ya zo ƙarshe yau din Litini, inda kwamitin majalisar wakilai wanda ya binciki boren da aka yi ranar 6 ga watan Janairu a ginin majalisa na Capitol ke gabatar da bayanin sa na ƙarshe ga jama'a kan yadda tsohon shugaba Donald Trump ya yi yunkurin tazarce. Bayan bincike na tsawon watanni 18 wanda ya hada da yin tambayoyi ma shaidu sama da 1000 da nazarin shafuka wajen miliyan 1 na wasu takardu masu nasaba da makonni na ƙarshe na shugabancin Trump da zaman saurare na bainar jama'a wajen sau 10 masu jan hankali, da alamar dai kwamitin na majalisar wakilai na shirin yanke shawarar cewa Trump da mukarrabansa sun yi abinda kwamitin ya kira yunkurin juyin mulki. Kwamitin ya kunshi 'yan Democrat 7 da 'yan Republican waɗanda ba su ga maciji da Trump su 2. Kwamitin zai kada ƙuri'a kan batun tura maganar gaba don ma'aikatar shari'a ta duba yiwuwar gurfanar da Trump da manyan hadimansa saboda rawar da suka taka wajen ƙoƙarin sauya sakamakon zaben da kuma hana majalisar dokoki tabbatar da sakamakon da jihohi suka gabatar wanda ya nuna cewa Biden ya kayar da shi. Yayin da 'yan Habasha a fadin duniya suka zaku su ga ko shin yarjejeniyar zaman lafiya da aka cima mai sarƙaƙiya za ta yi aiki, wani gungun 'yan ƙasar mazauna ƙasashen ƙetare ya hallara a headquarter muryar Amurka da ke nan birnin Washington don tattaunawa kan batun. Shirin mai takin Habasha hanyar samun zaman lafiya, wanda aka yada ta gidan talabijin, ya tara 'yan raji da ƙwararru da dai sauransu daga ƙabilu daban-daban na ƙasar Habasha saboda su samu damar da su saba samu ba ta yin magana kan tashin hankalin da aka shafi wajen shekaru 2 ana yi wanda ya daidaita ƙasar. Mahallarta sun ce ana matukar buƙatar tattaunawa ta tsakani da Allah irin wannan, muddin ana so a wuce zancen bambance-bambance na ƙabila. Akwai buƙatar yin muhawara da tattaunawa don fayyace komai, a cewar ɗaya daga cikin masu jagorantar taron, Etna Hafte, wanda wani manazarci ne ɗan asalin Habasha wanda ya ƙware kan tarihin siyasar Habasha da kuma kuryar Afirka baki daya. An sake zaben dan shige-shige a tajiri kuma mai cike da burin nan Cyril Ramaphosa a matsayin shugaban jam'iyyar ANC mai mulki a Afirka ta Kudu a yau din nan Litini, duk wada zubewa da mutuncin saye sanadiyar tabargazar almundahana wadda ta addabe shi na tsawon watanni. Zama shugaban jam'iyyar African National Congress ANC wanda zai yi har na tsawon shekaru 30, wani mataki ne na samun wa'adi na biyu a matsayin shugaban ƙasa. Amma Ramaphosa mai shekaru 70 na kan kujerar da ke girgiza a yanzu fiye da lokacin da aka zaɓe shi shugaban jam'iyyar a karon farko a shekara ta 2017, ganin akwai tsatsaguwa yanzu a ANC jama'iyyar da Nelson Mandela ya siffanta ta dan jagorantar gugurmayar kawo ƙarshen bambancin launin fata. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ukraine ta bada rahoton sabbin hare-haren jirage marasa matuƙa da Russia ta kai yau Litini akasari a birnin Kyiv babban birnin ƙasar. Yan sa'o'i bayan da shugaba Volodymyr Zelensky ya sake kira ga ƙawayen Ukraine da su taimaka mata a ƙoƙarinta na inganta tsaron sararin samanta yayin da take yaƙi da mamayar da Russia ke mata. Rundunar sojin Ukraine ta ce ta kakkaɓo 30 daga cikin jirage marasa matuƙa 35 masu tarwatsa kansu waɗanda Russia ta cillo su. Hukumar birnin Kyiv ta ce 23 daga cikin jirage marasa matuƙan sun auna birnin. Hukumomi a Kyiv sun ce ba a samu wani rahoto na waɗanda al'amarin ya rutsa da su ba bisa ga bayanai na farko-farko. A yayin da shi kuma kamfanin tafi da harkokin makamashin Ukraine, Ukrainego, ya ce zai gudanar da ayyukan katse wuta na taɓaci a sassan Ukraine biyo bayan hare-haren da jirage marasa matuƙan suka kai.
Da Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To mutane da dama ne bayanai suka tabbatar sun mutu yayin da wasu ke kwanciya asibiti sakamakon barkewar cutar kwalara a wasu ƙauyuka a jihar Cross River. Hukumomin lafiya a jihar wacce ke kudu maso kudancin Najeriya sun tabbatar da faruwar wannan lamari kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Lamiɗa Abubakar Sokoto ya aiko mana.
Bayanai dai sun tabbatar da cewar akalla mutane 20 ne suka halaka yayin da wasu 16 ke kwanciya a asibitoci daban-daban bayan da aka samu barkewar cutar kwalara a ƙauyuka 10 dake jihar Cross River a yankin Niger Delta. Cutar dai ta kwalara da ta afku a ƙaramar hukumar Abi daga ranar 15 zuwa 17 ga watan Disamba da muke ciki na 2022. Musa Iware-Iwara shi ne babban sakataren ma'aikatar lafiya ta jihar Cross River kuma ya tabbatar da faruwar lamarin.
Those who are in the hospital as at Saturday.
Yana cewa ne bayanan da muka tattara daga ranar Asabar zuwa yau na nuna cewa akalla mutane 20 ne suka halaka yayin da 16 daga ciki ke kwanciya a asibitoci daban-daban a jihar ta Cross River kuma suna samun kulawa ta musamman. Ma'aikatar lafiya ta jihar dai tuni ta yi tanade-tanade da dama na bangaren bayar da kariya da kuma tanade-tanaden kashe kwayoyin cuta kuma mun riga mun rarraba su ga shiyoyin al'ummomi 10 na waɗanda wannan lamarin ya shafa. Haka kuma ma'aikatar lafiya ta jihar ta tura wata tawaga ta musamman da ke kan iyakar jihohin Ebonyi da Cross River domin gudun ci gaba da yaduwar wannan cutar. Wani ganau Musabasi Odom ya ce
some persons are currently in the hospital receiving treatment but however I still want to commend you.
Ya ce wannan labarin da ya afku ya yi muni matuƙa sakamakon jin bayan gida da wasu al'ummomi suka yi. Mutane sama da 20 ne suka halaka kuma da dama na kwanciya a asibitoci daban-daban kuma suna cikin wani mawuyacin hali. Kodayake dai hukumomin bada agajin gaggawa da gwamnatin jihar ta Cross River na daukar matakai don gudun bazuwar wannan cuta a sassa daban-daban na jihar ta Cross River. Kuma na ga ana raba ruwa kuma ana ci gaba da gwaje-gwaje ga waɗanda suka samu wannan matsalar. Ita kuwa wata ganau Madam Esther ta ce
some died while some in the hospital for the outbreak of cholera so we need the help of the government or NEMA or Red Cross.
Tana cewa ne garurun al'ummomi 10 a ƙaramar hukumar Abi a jihar ta Cross River mutane da dama sun mutu yayin da kuma wasu ke kwance a asibitoci daban-daban sakamakon faruwar cutar kwalara kuma muna kira ga hukumomi a jihar ta Cross River da hukumar bayar da agajin gaggawa ta NEMA da su dauki matakan gaggawa kan cewar idan mutane sun je makewayi to su tabbatar da sun wanke hannuwansu kamin su kai ga cin abinci domin kaucewa ci gaba da afkuwar wannan cuta. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta NEMA ta ce tuni ta kai dauki kuma ta ce a tsaye take domin ganin cewa wannan cutar bata ci gaba da yaduwa ba. Alhaji Shaban Abdullahi wani dan kungiyar ne a jihar Cross River.
Ma'aikatan lafiya wanda ake kira public health kuma sun kai gaggawan ma'aikata saboda shawo kan wannan bala'i. Da ma'aikatan lafiya sun aika sun kawo ma'aikatan lafiyan su suna kula da su ana kakkara musu ruwa kuma ana ba su kula da kyau. To a kai gaske dai wannan mutane 20 da suka rasa rayuwarsu mu ma abin da muka samu kenan. Amma ba da yake ba tare mu bai kamata mu ce sai mun kirga gawocin ba abin da muka samu kenan. To mu da mun ci gaba da ba da dauki kawai na gaggawa saboda shawo kan wannan bala'i. Wato a gaskiya suna samun kula fiye da ake zato saboda abu ne da ba a so ya ci gaba. Ana kula da su, ana ba su magunguna akan lokaci, ana dai kula da su kuma an sa suna kwana cikin maganin sauro saboda kasan shi ma yana da illa.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
To yayin da jamhuriyar Niger ta gudanar da bikin jamhuriya tare da karan wasu gwamnatin makwabci ta Nigeria. Yan kasar da ke zaune a Najeriya sun yi tsokaci kan ci gaban da ake samu na haɗin kai tsakanin ƙasashen biyu. Wakilin mu Babangida Jibril ya aika mana da ƙarin bayani.
Bayan da a jiya Lahadi 18 ga watan Disamba aka yi hidimomin tunawa da ranar da Nijar ta samu jamhuriya bayan zaben raba ƙasar da shekarar 1958 na samun yancin kai daga ƙasar Faransa. Yan kasar ta Nijar mazauna Najeriya suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu mabambanta game da halin da ƙasar ke ciki musamman kuma dangantakan jamhuriyar Nijar da kuma Najeriya. Ga dai abin da wasu ɗan asalin jamhuriyar Nijar mazauna Najeriya ke cewa game da wannan rana.
Ni ne Malam Adamu mazaunin Nigeria. An samu ci gaba a Niger kam sosai mun ji dadin haka kamar batun iyaka ma da muke shige da fice an samu sauki gaskiya gwamnatin nan ta Niger ta bazum gaskiya ta mana abin alheri kuma mun gani kuma inda muke zaune ma a Nigeria gaskiya muna samun gudun goyen bayan zama tare kuma muna jin dadi gaskiya
kun ji dadin lambar yabo da aka bai wasu gwamnoni na Nigeria
mun ji dadi gaskiya kamar gwamnan ne jama'a gaskiya mu ma mun ji mun yaba gaskiya akan al'amarin da aka bashi da gwamnan Yoruba da duka dai gaba daya mun ji dadin haka gaskiya matakewan mu kamta ya kyau mu dai mazauna Najeriya gaskiya babu wata tsokara babu komi muna zama lafiya kam da su to alhamdulillah kuma gwamnatin mu da Niger Bazum Muhammad to Allah mai albarka
gunda farko na dai Suleiman Allah sunana ai gaskiya domin Allah mu da muke bakin boda gaskiya domin Allah muna jin dadi game da abin da bazan yake mai tunda kaga da farko da mu kaga muna kiwon dabbobi muna sayin shanu muna shigowa Najeriya da su mu zo mu sayar to kaga da ana takura mu abin da yake 700 yanzu ya dawo da shi 2000 to gaskiya alhamdulillah tunda kaga da an zamu tayo daga magadar zuwa garkin daura tunda nan ce da kaga akwai burgir da aka aje mu akan ya to gaskiya yanzu domin Allah alhamdulillah sai mu zo kasuwa mu yi abin da za mu koma gida cikin kwanciyar hankali to gaskiya mun ba abin da za mu ce dai mu ce Allah ya kara arziki Allah ya kara dafa mu shugaba da mulkin hidayi
ya batun tsaro
a gaskiya domin Allah batun tsaro alhamdulillah kaga inda tunda na je gida wajen wata na 11 ina gida amma ni domin Allah ban ma san ba cewa ana wasu abubuwa ina da tawa wallahi domin Allah tsakanin da Allah alhamdulillah
dan magana dai yana cewa bikin farar kaza babbila ba sai an gayyace ta ba to haka ne ma shugaban na jamhuriyar Niger ya karama wasu gwamnoni yan arewacin Najeriya guda uku da suka hada da Maima Laboni na jihar Yobe da gwamnan jihar Niger Abubakar Sani Bello da kuma gwamnan jihar Kebbi Abubakar Bagudu. Najeriya dai da Niger dai suke ji ta bakin mawakin jamhuriyar Niger Marigayi Gawo Filinge abin ya jibrin murai Amurka daga Najeriya.
To a bangare guda kuma gamayyar kungiyoyin fafutuka ta FACN ta ce ci gaban da ake ikirarin samu a kasar ta Niger ba zai bayyana ba a zahiri muddin ba a warware wasu tarin matsaloli da ake burz da su ba. Abdi Idi shine mataimakin shugaban kungiyar ta fafutuka a Niger ga abin da ya faɗa wa wakilin murya Amurka Suleiman Barma a Yamai.
Yana da kyau mu zama tsintsiya madarmin ki daya kasar tamu ta zama jamhuriya. Me ye jamhuriya? A ce makaranta ba ta da matsala, a ce noma bai da matsala, a ce mun ciyo kan wanga matsala ta tsaro, a ce an shunhuda adalci a cikin ƙasanmu. Wasu 'yan tsiraru ba su wasa da kuɗin ƙasa ana kallon su. Kamata ya yi musa kishin ƙasanmu cikin zuciyarmu. Musan ƙasar ta mu ce mu duka, da masu iko da yan adawa da yan fara hulla da kowa kasar ta kowa ci.
Abdu Idi mataimakin shugaban gamayyar kungiyoyin fafutuka a Niger ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga sanin shafin malumfashi da rahoto na musamman.
A Najeriya al'ummar yankin garama kuma mulki ta alkalire da ke can jihar Bauchi inda a kwanakin baya shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi bikin kaddamar da hakar mai a can wannan yanki sun fara kokawa game da wani sabon al'amari da ya zo gare su na harharen yan bindiga waɗanda suke ɗauke da muggan makamai. Manyan manyan bindigogi suka kai musu harhare har wasu mutane da dama suka rasa rayukansu wasu kuma aka yi awon gaba da su wato aka yi garkuwa da su. Shin ko yaya wannan lamari ya samu asali? Tambayar kenan da abokin aiki na Abdulwahab Muhammad da ke can Bauchi ya yi wa mazauna wannan yanki da abin ya shafa ta wayar tarho a hirar da suka yi. Ya abin da suke ce mai.
To ne su gara na jawo wannan kero ne ne ga ko mai gunduma na mai mai abin da yake faruwa yan kin lafa mai suka mata mana lamba ko manda na sai an bunga na kashara mai hali mai ne a rana alamin yara mu su cikin yaji masu je sun samu barayi na sun kwato wata mata da yatta wadda suka kwato mana bindiga wata mai tashi 48 wannan samun man sun ga an samu arziki suna so su daga mana hankali mu gagara ajiye mai ka tawa da zasu yi mana aikin wannan ina ga yana dole daga cikin wannan abu gwamnatin tarayya ina kiranta da ta kawo hankalin ta nan domin shine arzikin duniya wannan man ba na Najeriya kadai ba saboda haka ta gamu gudumawa da kyakkyawan tsaro a halin da muke ciki yanzu saboda mutanen da suke jada an ka kasa jada ka uku yanzu kashi biyu sun gudu yanzu mutanen mai hari in ka kasa kashi uku kashi biyu sun gudu yanzu watsewa ake kai ko jiya nan abinda yanzu mutanen suke gida na mota jiri.
Sunana Honorable Sa'adu Jigirin Bugu kansila mawakilcin mai maduwa su ke nan karamar hukumar alkalai. Ran kai da gaskiya abinda yake faruwa kan kusan dan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta mana don a cikin yan kwanakin nan ba su ci na fin kwance garkuwa da mutane suna yawan shiga wuraren kusan take samu ma yanzu dai kauyuka da dama an ɗauki watsewa a wuri don an ɗauki mutane aƙalla dai cikin yan kwanakin nan bayan zuwan mai girma shugaban ƙasa an ɗauka mana mutane ya kai mu 15 zuwa 20 hakan. Ni babban kirana a gwamnatin tarayya ina so mai girma shugaban ƙasa ko ce gwamnatin tarayya su shiga halin da muke ciki sakamakon mu a wurin mu na alfahari da cewa an samu arziki wanda mutumin Sokoto ko Niger ko Kebbi zai iya alfahari da wurin mu amma mu da muke wurin ma yanzu kusan in ce kwanan wuri yana ba mai gagare mu don ko a cikin ɗan kwanakin nan kusan rijiyar da Buhari zai kaddamar da mu an ɗauki mutunci don tsakanin su ko kilomita ɗaya bai gaba da rijiyar mai.
Sunana Muhammad Abdullahi daga Lagamiri. A gan da yake faruwa shi ne kai mura na rashin tsaro wanda kidnap ta zagan da ke nan a Lagamiri. A kwanakin nan dai wanda aka zo Buhari ya kaddamar da maganar mai ya fita kwana uku aka dauki wata mata wadda kan wago gina ne ina ne yin kudin banku kudin yara miliyan da don kudin banka wadda kuma hanyar ba karbar da kudin.
Honorable Yusuf Muhammad na ɗaya daga cikin 'yan majalisar dokokin jihar Bauchi daga karamar hukumar alkaleri ya yi ƙarin haske kan batun.
Abin da yake faruwa a karamar hukumar alkaleri ranar juma'a karfe mutane 'yan bindiga sun zo su cikin garin Rimi ranar juma'a da muggan makamai sun bude wuta sun kashe mutum 11 kisa suka yi kawai sun ɗebe dukiya ba tare da sun tafi da al'umma din ba kisa suka yi suka tarwatsa gari suka raunana al'umma da yawa wasu da yawa suna kwance a asibiti yanzu haka sun kashe mutane kuma sun kona 2-3 garin sun ɗebe dabbobin su gaba ɗaya sun yi awon gaba da shi so lalle wannan abu ya faru amma zaben Duguri gwanan ne a Duguri Rimin yana yankin Duguri ne shine abin da ya faru.
Sai dai kuma anata bangaren hukumar 'yan sandan jihar Bauchi a wata sanarwa da ta bayar ta hannun kakakinta SP Ahmed Wakil ya ce ta tura jami'anta don fatattakar 'yan bindigar.
Shin ko me masu kula da harkokin yau da kullum za su ce dangane da wannan sabon al'amari da ya cinno kai da asubahin nan a can yankin alkalire? Daura Karfi ɗaya ne daga cikin masu yin sharhi game da al'amuran da suka jibanci harkokin yau da kullum a Najeriya. Shin yaya kake kallon wannan al'amari?
sakan ji Allah duk ga mai tunani kuma wanda yake hangen abin da ke zuwa dawo ya san cewa wannan ba babban abu bane because shi wannan abu da ya faru kage ba garama lahiri bane ga kasa da kuma wannan yanki to kuma ko bayan da aka gano wannan bai da kuma aka je aka yi launching wannan hakata za a fara ajirin magana da mutane suke yi ko suna cewa ai man wata kasa ne ma aka jawo ko wani yanki na Najeriya aka jawo ta bututu a kawunan wurin idan suka da iri-iri kaga kamata ya ce su hukumomi anike Allah sun shiri na zaune ba shirin tsayawa abin da yake ne shirin zaune duk wani abu da ya kawo cikas a wannan yanki ya kamata a ce hukuma an dauki mataki na tsaro alazan gloron of kafin a kawo ma'aikata kenan fa ba ma ma'aikata yanzu mutanen karkaran ne yanzu gaba da yan kore su to na ga an kawo ma'aikata kuma an san irin siyasar da ake yin wannan wuraren in an kawo su tsakani ga Allah matsala za su bai karama ba so gaskiya shawarar da muke ba da kamata gwamnati ta tsaya tsayin daka ai tsari na zaune gaskiya magana ba na tsaya ba ta kawo tsaro wurin nan saboda wannan arziki ba karama arziki bane ga wannan yanki namu gaba da kuma kai da dukkan al'umma sun san irin kullakullan da yake wannan yanki shi kanshi rashin tsaron da ke a wannan yanki fa ba dan saboda kuma saboda arzikin da ke yankin ne yake shi to kuma ga ta tabbata an samu saukin Boko Haram kuma yanzu kaga abubuwan da cewa an gano mana za a fara hakashi abubuwa ga san sun taso to muna kira ga gwamnati da Allah ta tsaye ta kawo jami'an tsaro sosai wurin nan ba da tsaro dan jama'a musu sigaje wannan arziki da Allah ba mu to Allah sanin kuma ka lura da fa duka yake aka fara wannan daga cewa an gama nan ne wurin nan zo na ake lafiya ishu din Boko Haram nan ga kamar bai ma zo nan wajajen ba amma daga cewa an gama kawai kaga wasu kullakulla ne kenan wanda kowa ya sani cewa ana yi ma wannan yanki namu wurin da ke zo na lafiya kawai daga an gama yau kuma shi ne nan zo har da dauke mutane an fara kore-kore mutane da sauransu to gaskiya sai ta tsaye
to shi kuma Dr. Awal Abdullahi mai sharhi game da harkokin tsaro ga yadda yake kallon wannan al'amari
to kamar yadda muka sani duk inda aka ce akwai ma'adinai musamman a arewacin Najeriya za ka tadda cewar to akwai wanda ba sa jin dadin abun ko kuma akwai wanda suke so su ci gajiyar abun ba hanyar take bisa ka'ida ba wannan shine yake kawowa kake samun ta'addanci ko ƴan ta'adda su zo su ko dan dai saboda bacin cikin cewa arewa ta samu mafita yanzu an samu man fetur ko kuma saboda suna so su kawo hargitsi yadda shike abun ba zai tunu ba haka zaka iya dawowa ma daga bangaren waɗanda suka maida abun sana'a da suke yin wannan domin biyan wa kansu wasu bukatu ko kuma dan jawo wani tarnafi dan haka kira ga gwamnonin jihohinmu da shugabannin mu da sarakunan mu shine su rika kai goro suna kai mari ga fadar shugaban kasa domin tabbatar da fadar tsaro ga al'umman nan da suke a zauna a wannan inda ma'adanai yake ko da kaɗila yau kuma da tabbatar da cewar aikin nan ba a tsaya an bata lokaci ko kuma wannan barazanar da rayuwa ga da ake al'umman da kuma ma'aikatan da ke wurin da kashe su da ake yi bai sa an dakatar da aikin ba a tana da isasshen tsaro gwamnonin arewa kar su huta sarakunan arewa kar su huta masu fada ajin kar su bar gwamnatin tarayya ta huta akan wannan aiki a yi magana a yi bibiya a yi duk abin da za a yi da yake bisa ka'ida na doka domin tabbatar da cewa aikin nan ba a dakatar da shi ba ana yin shi kuma ana yin shi cikin gaggawa amma ana yin shi bisa yadda ya kamata a ce ana yi wannan wani hanya ne na karya tattalin arzikin arewa ana ganin cewa ga wata hanya ta samu
dauke mun ƙarin matakan tsaro a wannan yanki zai taimaka gaya wajen tabbatar da cigaban tattalin arzikin ƙasa sanci malafashi mure Amurka daga Katsina a Najeriya
kuma da lallai yanzu kuma sai labaran wasanni
wasanni a takaice
ana ci gaba da bukukuwan murna a kasar Argentina sakamakon gagarumin nasarar da kasar ta yi na lashe gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta bana da aka gudanar a Qatar Argentina ta sami daga kofin gasar ta duniya karo na uku a tarihi bayan da ta doke kasar Faransa da ci 4-2 a bugun penalty a wasan karshe ta gasar a jiya Lahadi to sai dai fa bukukuwan ba su tsaya a kasar ta Argentina kadai ba domin kuwa sun bazu zuwa fadin duniya musamman ga magoya bayan shahararren dan wasan kasar Lionel Messi wanda ya sami cimma babban burinsa na daga kofin na duniya ya kuma kafa sabon tarihi a duniyar kwallon kafa a halin da ake ciki kuma ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta kan sakamakon wasan karshe ta gasar kwallon kafar cin kofin duniya da kasar Argentina ta yi nasara a jiya Lahadi yayin da wasu da dama ke ganin kasar ta Argentina da kuma musamman Lionel Messi sun cancanci samun wannan gagarumin nasara wasu kuma na ganin akasin haka mai horar da ƴan wasan kasar Faransa ma ya yi korafi kan alƙalancin wasan da yake ganin ya taimaka wa Argentina a wasan na jiya Lahadi ra'ayin kocin ya zo daidai da na tsohon dan wasan Super Eagles na Najeriya Julius Agahua wanda wata zantawa da gidan rediyon Brila FM ya ce yana ganin an baiwa kasar ta Argentina nasara tun makashin a soma wasan. Shi ma dan jarida mai sharhi kan lamuran wasanni Umar Faruk Bokoyo yana da irin wannan ra'ayin.
A wasan dabda na ƙarshe da suka buga da kuma wasan kusa da dabda na ƙarshe ma'ana quarter final semi final an ga irin yanda su alƙalan wasa da ita kuma hukumar FIFA take ta kokarin ta ga cewa dai kasar Argentina ta kai ga wannan kofin da kuma shi dan kwallon captain din Argentina ma'ana Lionel Messi mun ga yanda aka yi rafarin nan dan kasar Spain wanda korafin da kasar Argentina ta yi har ita kungiyar kwallon kafa ta duniya FIFA ta kora shi gida akwai raɗi din da ake cewa still din kasar Argentina tana sa korafi akan ainihin masu alƙalan wasa na ɗan kasar Ingila wanda aka hana su hura wannan wasa ƙarshe aka dauko alƙalan wasa daga kasar Poland aka bashi wannan hura wasa wannan yana da nasaba da dai duk kokarin da ake yi dai a ga cewa kasar Argentina ta ci wannan kofin shi kuma Messi ya daga kofin kuma ya kasance ya kafa tarihin da babu dan kwallon da ya kafa shi a duniya
to bayan samun nasarar lashe gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya shahararren dan wasan kasar Argentina Lionel Messi ya bayyana bukatar sa na ci gaba da bugawa kasar sa wasa duko da cewa ana ganin wannan ne wasa ta karshe da zai bugawa kasar Messi wanda zai cika shekaru 36 da haihuwa farkon sabuwar shekara mai kamawa da kansa ma ya bayyana cewa yana da nufin yin murabus daga bugawa kasar sa wasa daga wannan gasar ta cin kofin duniya to sai dai kuma a wata tattaunawa da wani gidan talabijin na kasar Argentina Messi ya ce ya sauya shawara bayan samun nasara a gasar ta bana haka kuma an ruwaito mai horar da ƴan wasan kasar ta Argentina Lionel Scaloni shi ma yana bayyana cewa yana da bukatar kasancewa tare da Messi a cikin ƴan wasansa a gasar ta duniya mai zuwa shekara ta 2026 da za a gudanar a kasashen Amurka da Canada da Mexico Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka Abuja Nigeria
To daga labaran wasanni kuma sai labari a takeice.
To a takeicen wani shafi na wani al'amari mai kama da almara game da zaben shugaban kasar Amurka na shekara ta 2020 ya zo ƙarshe yau din nan Litini inda kwamitin majalisar wakilai wanda ya binciki boren da aka yi ranar 6 ga watan Janairu a ginin majalisa na Capitol ke gabatar da bayaninsa na ƙarshe ga jama'a kan yadda tsohon shugaba Donald Trump ya yi yunkurin tazarci bayan bincike na tsawon watanni 18 wanda ya hada da yin tambayoyi ma shaidu sama da 1000 da nazarin shafukan wajen miliyan 1 na wasu takardu masu nasaba da makonni na ƙarshe na shugabancin Donald Trump da zaman saurare na bainar jama'a wajen sau 10 masu jan hankali da alamar dai kwamitin na majalisar wakilai na shirin yanke shawarar cewa Donald Trump da mukarrabansa sun yi abin da kwamitin ya kira yunkurin juyin mulki yayin da yan Habasha a fadin duniya suka zaku su ga ko shin yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma mai sarkakiya za ta yi aiki wani gungun ƴan kasar Habasha mazauna kasashen ƙetare ya hallara a nan headquarter muryar Amurka da ke birnin Washington don tattaunawa kan batun shirin mai taken Habasha hanyar zaman lafiya wanda aka yada ta gidan talabijin ya tara ƴan raji da ƙwararru da dai sauransu daga ƙabilu daban-daban na Habasha saboda su samu damar da ba su saba samu ba ta yin magana kan tashin hankalin da ya shafi koko aka shafi wajen shekaru 2 ana yi wanda ya daidaita kasar an sake zabar dan shige-shige attajiri kuma mai cike da burin nan Cyril Ramaphosa a matsayin shugaban jam'iyyar ANC mai mulki a Afirka ta Kudu a yau din Litini duk wanda zubewa da mutuncin sa yayi sanadiyar tabargazar almundana wadda ta addabe shi na tsawon watanni
to masu sauraro da aka makawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kanmu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu shabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger kamar da Chadi karfe 5 kenan agogon Ghana kada a manta a kodin shi muna nan a shafin mu na internet wato voihausa.com ko sashin hausa.com inda za a rika samun labari da dumudumin su za kuma yi leƙa shafukanmu na Twitter, Facebook da Instagram domin sanin halin da duniya ke ciki yanzu kan a madadin shi Ibrahim Kalmasi Garba da yace an gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin sai kuma injinin mu Timothy ni Mahmud Lalo nake cewa ku kwana lafiya.